mataimakin babban inspector general na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu da sun kakunshi jihohin Ogun da Lagos, Adamu Ibrahim, ya yi kira ga gwamnatin jihar Ogun ta kafa wata hukuma ta musamman, wato task force, da za ta kula tare da hukunta masu wuri-wurin filaye a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun ziyara a ofishinsa da ke Okemosun Abeokuta. Babban baturen 'yan sandan ya ce kafa irin wannan hukuma, wato task force, zai hana aikace-aikace masu kwace filayen mutane waɗanda yawancinsu sun zo ne daga makwabtan jihohi.
And many brothers have been tempted to move to the state. Our timely intervention has curtailed the efforts and may set up a task force that will ensure the implementation of laws.
Mataimakin babban inspector general na 'yan sandan Najeriya ya ƙara da cewa masu kwace filaye da yawa suna niyyar kwararowa zuwa jihar Ogun, amma ɗaukar matakin hana su a cikin lokaci ya dakushe niyyar su. Kana kafa hukumar ta task force zai hana su cinkarin su babu babbaka a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya buƙaci gwamnati ta jihar Ogun ta saya wa rundunar 'yan sanda ta jihar jiragen ruwa masu bindigogi don a shawo kan masu aikata laifuffuka a cikin ruwayen da ke jihar Ogun. Da yake mayar da jawabi, gwamna Ibikunle Amosun ya ce gwamnatinsa za ta taimaka wa rundunar 'yan sandan da kayayyakin aiki don ta zama cikin shirin kota kwana a kowane lokaci. Gwamna Ibikunle Amosun ya ce suna aiki tare da shugabanni da jami'an 'yan sanda, aikin su fili yake karara, saboda haka yana ganin nan ne ya kamata a taimaka musu. Gwamnan na jihar Ogun ya nuna damuwarsa game da aikace-aikacen 'yan ta'adda a cikin ruwa, don haka ya nemi taimakon rundunar 'yan sandan don a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda zai baiwa masu zuba jari damar shigowa jihar. Su ko 'yan jihar su yi kwana da idanunsu biyu a rufe, tun farko sai da mataimakin babban baturen 'yan sandan ya ziyarci hedikwatar 'yan sandan ta jihar Ogun, inda ya tattauna da kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Iliyasu kafin ya zarce zuwa fadar gwamnatin jihar Ogun. Hassan Umar Sambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.